الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مجلس دواء ونن رانة لهدي عشرين دا هدو قوة الربيع الثاني جرم بأيكي صلى الله عليه وسلم شكرا دو آيات دلي هدو da 46 wanda ya dace da 27 ga watan 10 shekara ta 2024 zamu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna abniyatul af'al fi ilmi at-tasrif ko fi ilmi sarf wanda yafi shahara da lamiyatul af'al ta Jamaluddin Muhammad Ibn Malik rahimahullahu ta'ala satin da ya gabata mun tsaya wato a farkon baiti na 18 so kuma yau ma insha Allah ta'ala akan sa zamu tashi to bale yake cewa qassat kaza wa iwajahi sadda as-sawakhar رصلد حدت وسرت جد من عمل ترت وطرت ودرت جم شب حصا نن عن نفحت وشذ شح أي بخلا وشطت الدار نس الشيء حرنها روى المضارع من فعلت إن جعل أين له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكساء في ذا النوع قد حصل في غير هذا لدى الحلق فتح نشع بالاتفاق كآت سيغ من سألة إن لم يضعف ولم يشحر بكسرة نو ضمنك يبجي وما صرفت من دخلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة نو داع قد اعتزلا شيني كرشان فصلي to mallan in ba manta ba yana yi mana bayani akan abin da ya shafi mudha'aful lazim wanda yake gidan fa'ala mudha'aful lazim wanda bayanai sun gabata an yi ta maimaitawa to kawai dai zamu dora ne abinda muke son mu dora a kansa cewa shi mudha'aful lazim a darasin da ya gabata mun ji cewa abinda yake kiyasi shine awa ainul kalima din sa a mudari'i kasara wannan shine alqiyasu amma sai aka samu wasu al-af'al guda 28 waɗanda su kawai sun zo da bamma ne abinda ake kira ta hanyar shuruzi kenan wanda su ne suka gabata wadmu manna ma'al luzumi fi murbihi wa jalla misla jala har zuwa ƙarshen wannan fi'ili qassat wanda an yi sharhin su kuma an faɗi ma'anar kowanne daga cikin su to akwai kuma wasu afa'al su kuma sun zo da fuskokin guda biyu ainun din a mudari'i ta zo da kasara alal qiyas sannan kuma ta saki zuwa da dhamma alal shuzuz su kuma guda 18 ne to su ne zamu karanta a yau su fuska ɗaya sun ka zo da ita fuska biyu suka zo da ita ɗayan qiyasi kasara kenan ɗayan kuma shuzuzi ita ce wato ita ce dhamma ita ce dhamma to shi yasa yace maka wa'i wa'i ka kiyaye wajahai fuskoki guda biyu fuskar kasara ga ainin mudari'in fa'ala mudha'afun lazimun haka kuma ka kiyaye fuskar dhamma ga ainin mudari'in kamar da ka kiyaye kasara to ka kiyaye ita dhamma din dukka kiyaye su to sune ga su zai kawo maka afaal din kamar haka sai ce sadda as-sawakhar to muna da fi'ilin sadda sadda zaka ga mudha'afun ne kuma lazimin ne lazimi ne ma'ana baya buƙatar maf'ulin bihi ko to akan ce sadda an shay'i ya kauda kai akan barin wani abu bai waiwaye shi ba to a mudhari'i ga sadin din sai a ce yasuddu wa yasiddu ko kai mata dhamma ko kai mata kasara ita sadin din ai a araba ma'anar sa ya kauda kai ya kauda kai saboda haka al-kasru al-qiyas wa dhamma al-shuzuz shi yasa duk sun zo a can fadin Allah ta'ala idza qaumuka minhu yasuddun kuma an ji qira'a yasiddun kaga yasiddun al-qiyas yasuddun al-shuzuz duk an karanta to sai fi'ili na biyu bayan shi sadda din akwai fi'ilin affa bil musallasa ko to yuqalu a larabci ana cewa affa sha'ru affa affa sha'ru gashi ya yawaita idza kasura haka affa nabatu ciyawa ita ma ta yawaita ko to a mudari sai a ce ya ussu haka kuma kana cewa ya issu ya ussu sha'ru ya issu sha'ru ma'ana yaksuru sai fi'ili na gaba kharra akwai kharra shine na uku akan ce kharra al-hajaru dutse ya gangaro ko kharra saldu mulmulallen dutse ya fado daga sama zuwa me zuwa ƙasa ko ma'ana saqata min uluwin ila asfal to a mudari akan ce ya khurru ya khurru ya khirru asallu ko kai dhamma ga harafin ko kai kasara amma dai an ce al-kasru afsahu an gane me yasa saboda qurra'u gaba ɗaya sun karanta wannan kalma da kasara ne wa yakhruna lil azqani bas karanta da wa yakhruna ba to shi yasa sai malamai suka zabi kasara din kuma dama ita ce qiyas sai suka fifita ta akan ta shuzuzi haka wa yakhruna lil azqani yabkuna to shi baharaku ya ce kusan duk qurra'u sun yi ijma'i akan kasara ga kha'un din to sai harafi na hudu shine to shi yasa ya ce maka as-sallu yana nufin dutse mulmulalle wa kharra as-sallu dutse ya gangaro sai haddat me ma'ana haddat akan ce haddatil mar'atu ala zawjiha mace tayi ta kabawa mijinta to sai ka ce tahuddu ko tahiddu tana ta kaba ma'ana tarikati zinata ta kaurace ma ado ta kaurace ma ado ko to wannan shine sai wasarrat shine na biyar akan ce sarratul aynu ma'ana a hawayen ta sun cika gazura dam'uha hawayen idaniyar yayi ya cika to shine sai a ce sarrat sarrat to sai ka ce tasurru ko tasirru haka kuma akan ce sarratis sarratis sahabatu girgije ta cika to akan ce tasurru akan ce tasirru da ana fada to sabili na gaba shine jadda to akan ce jadda bil jimi kenan ko jadda fi amalihi jadda fi amalihi shi asalin wannan jadda din to daga abin nan ne daga asalinsa daga jaddu ne an ce jaddu shine alqat'u a larabci katsewa yanke abu to lokacin da zuciyarka ta yanke kan wani abu to shine sai a ce jadda lokacin da ka gama shiryawa ka gama tsarawa ka gama yankewa cewa kaza za ka yi to shine sai a ce jadda fi kaza na fatara gani shi yasa ayi maka kaidi sai ce man amila ina nufin wanda ake jinginawa ga wani aiki ko wata sana'a an gane shi nake nufi to a mudari sai a ce mi yawwa to ka gani sannan akwai jaddadin kuma da za a zo da ma'anar datsa abu shi ma hawayo akan ce jaddal habla ma'ana ya katse giya to shi kiyasi kawai yake da shi shine sai a ce ya juddu ko ya juddu yawwa to dan karka dauki wannan shi yasa yace maka man amila ma'ana na kokari na abin nan kai wanda ya tinkari wani abu domin ya aiwatar da shi to shi ya juddu kawai ake cewa bi dhammi lami la ghairu yawwa to shi ma wancan saboda ya riga ya yanke da cewa zai yi kaza to shi yasa sai aka abin nan sai aka ce da shi jadda to shi wannan da kun haka wani yayi kokari wannan lazimin abin ne ake kalla sai su masu fasara sai su bashi wannan amma asalin sa daga yankewa ne lokacin da aka yanke wani abu ko aka gama shiryawa za a tinkari wani abu to shine sai a ce jadda fi kaza amma ba asalin kokari ake nufi da jadda ba da fataran gani a ma'anar sa ta luga kenan amma in an kalli lazimin to ana iya bashi wannan ma'anar sai a ce jadda fi kaza yayi kokari akan kaza ba laifi kamar yadda kuka kawo to amma ya ce man amila saboda ya cire maka wancan muta'addin na jadda ya juddu shi bai da ya juddu jadda ya juddu shi yasa za a ce jaddahu ya katse shi shi kuma wannan da muke magana lazimi ne ba muta'addin bane ba muta'addin bane yau to da shi wancan muta'addin da wannan lazim duka dai za ka ga in ka dubi asalin abin ma'anar su ɗaya ce kowannen sa yana komawa zuwa ga abin da ya shafi yankewa akan wani abu to shi yasa zurfafa cikin luga yana taimaka maka wajen da mafi yawan fassarori da ake yi wa wasu kalmomi sai ka ga fassara ne ta lazimi ko fassara ce ta mafhumi amma asalin yadda su Laraba suka aza abin sai ka ga ba haka yake ba sai ka ga ba haka yake ba sai ka zurfafa saboda ka ba laifi dan ka ce jadda yayi kokari in kana nufin lazimi in kana nufin lazimin abin ba laifi sai mi to sai tarrat sai fi'ilin tarrat To menene ma'anar tarrat? Akan ce tarrat yaduhu. Eh, da tarrat, da tarrat dun ma'anarsa ɗaya. Da yace tarrat wa tarrat. Tarrat wa tarrat dun ma'anarsa ɗaya. Ma'anarsa wato shine hannun nasa wato ya gwabce. Lokacin da yazo zai yanka abu ko zai yanka dabba to sai hannunsa ya gwabce bai samu ya yanka ba to shine sai a ce tarrat ko a ce tarrat yaduhu eh hannunsa ai ya gwabce ko ya tashi sama to duk ma'anarsa daya to akan ce tatirru tatirru akan ce taturru haka akan ce taturru akan ce taqirru taturru idza banat indal qati duk ana fada sai mi sai darrat haka muna da fi'ilin darrat me ma'anar darrat darrat bil labani eh ma'ana ta kwarara da nono hantsa kenan to akan ce tadurru akan ce tadirru duk ana fada sai mi sai jamma jammal ma'u ma'ana kasura wajtama ruwa ya yawaita ko ya taru to shine sai a ce jamma abu mai yawa shi ake kira da aljammu shi yasa ake kiran jama'a mai yawa da aljammul gafir to akan ce hubban jamma shine eh
Yajimmu
yajimmu wancan darrat kaga akan ce tadirru eh ba mu faɗi abin nan din sa ba tadirru tadurru to jamma shi ma akan ce yajimmu ko da yajimmu yajimmu alma'u yajimmu ma'ana ya taru kuma ya yawaita sai shabba shabba ko yawwa to akwai shabba amma na alhisan akan ce shabba alhisan bi ma'ana nashita wa mariha lokacin da doki ya samu nishadi ya samu farin ciki yana jin dadi to shine sai a ce shabba to shine sai a ce mi yashubbu da yashibbu shibaban to ya takaice shi da na alhisanu ne saboda a fitar da shabban nara shabban nara ma'ana auqadaha to shi wancan muta'addi ne shi yashubbu yake a mudari'in saboda haka bai da kasara baida yawwa sannan akwai shabba na uku kuma wanda za na shabbal gulam na kurciya ko to shi kuma ya shibbu yake ya shibbu shabbal gulam sai a ce ya shibbu ko shababan shabbal gulamu ya shibbu shababan to amma wancan kaga fuska biyu gare bil fatahi abin nan kai bid dammi to shi kaga yana ma da fataha kenan shi ma akan ce shabbal gulam ya shibbu ko ya shabbu da ana fada damma ne baida
shi kuma na wancan shabbal hisanu yana da ya shibbu yana da ya shibbu shi kuma wancan na shabban nara shi kuma yana da ya shibbu don magare shi kaga abun kashi kashi ne wanda malai ya kawo yana da kasara sannan yana da bamma shi kuma shabbal gulamu yana da fataha yana da ya shibbu yana da ya shibbu yawwa shi kuma na wuta shabban nara to shi damma kawai yake da ita damma yake da ita ya shibbu afwan shabban nara sai ka ce ya shibbu ha ma'ana auqada ha to sai wani sai anna anna lahu shay'u ko al'amru al'amari ya bujiro masa sai a ce ya unnu ko ya innu ana ya bujiro masa kaza ya bujira gare shi fahat haka akwai fahat akan ce fahatil af'a macijiya ta yi gunza to akan ce tafuhu akan ce tafihu tafihu ko tafuhu irin gunzan nan da maciji ke yi idan ya hasala sai me sai shazza shazza to akan ce ya shuzzu akan ce ya shizzu ma'anarsa shi kuma idan farada anil jama'a lokacin da mutum ya ware shi kadai daga mutane to sai a ce shazza shazza fulani ya zama shazzi ya ware daga jama'a akwai shahha bi malihi yayi ruwa da dukiyarsa to sai a ce mi yashahu da yashahu ma'ana bakhila bihi yayi ruwa da shi shine ya fassara da ai bakhila ma'anarsa yayi ruwa marubaci wa shaqqatid daru haka akan ce shaqqatid daru tashqu ko mi ko tashqu ma'ana ba'idat lokacin da ta yi nisa ko ba'udat gida ta yi nisa kai gidan na ai yayi nisa sosai to shi a ce shaqqatid daru haka nassa shay'u bisini nassa shay'u ko akan ce ya nussu akan ce ya nissu akan ce nassal laham nama ya bushe wa gairuhu da waninsa to yanussu allahmu nama yana bushewa haka kuma kana kada da dama kace yanissu sadda ka aje danyen nama ka ki amfani da shi har rana ta busar da shi to shine sai a ce nassa bisini ba nassa na wancan na nassi ba na sadu to akwai harran naharu kai yini yayi zafi an buga rana to wancan akwai ya nussu ko ya nissu ya nussu ya nissu to harran naharu sai a ce ya hurru ko ya hirru lokacin da rana ta yi zafi sosai amma an ce yana da wata luga ta daban akan ce harra ya harru bil fathi kaga sai ya zama yana da ya zama musallasan kenan ko sai dai shi wannan babin fa'ila yake harra ba babin fa'ila yake ba na ya harru na rana ta yi zafi ko abinci ya yi zafi to shi wancan harira ne wannan kai harira na harira ya harru amma shi harra da muke magana anan to shi kaga babin fa'ala ne to shike da wannan fuskokin guda biyu ko kace ya hurru ko kace ya hirru kuma wancan din shi ma na zafin ne duk ma'ana ɗaya ce babu wani bambanci to wannan su ne fi'ilai guda 18 da shi malam ya kawo mana insha Allah. saboda haka yanzu maudu'i na gaba wal mudari'u min fa'alta in ju'ila ayna allahu alwawu aw lamun yuja'u bihi to zai koma ga asalin abin da ya fara magana akan shi wa dhumma ayna mu'addahu to yanzu shi za a dawo gare wannan duka ka kaddara jimla ce mu'tari ba wata jimla ce da ta gittu yanzu sai sake dawo ma ga darasin ka wa dhumma ayna mu'addahu aina ba da ai fadi gare wannan wai wasu afa'al ne da aka ji laraba sun ambace su ala khilafil qiyas to shi yasa aka kawo masu dan kar a ki ambaton su can kuma ka ci karo da su ka rasa yadda zaka yi da su eh ko ba ga bane to wannan shine saboda yanzu wanda aka karanta masa ka'ida kawai ba a kawo masa wannan ka'idodi ba to kaga idan ya ga marra to kaga me zai ce a mudari yamirru zai ce in ba a kawo masa wannan ba tunda shine kiyasi kasara din ka gani to amma sai aka ce maka a akwai wasu wadanda suka fita daga kiyasi kaza da kaza da kaza ga wasu 28 ka haddace su su gaba ɗaya kiyasi aka ji gare su a wurin larabawa ga wasu an ji kiyasi kuma an ji shuzuz shikenan to sai a dawo kuma a ci gaba to Allah ya sa mu gani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته